Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Danol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja ashirin za a ji cewa shugaban karamar hukumar Ningi yayin hukumar cewa akwai miyagun iri a dazukan gewayen yankin da kan sace mutane
nan jikin Ningi local government din nan yayi zo aka kama mutum da daddare sai da mutane sama da 50 da bindigogi sun wuce
a jamhuriyar Niger hukumomi na daukar matakan tallafawa harkokin noman rani
wanda ke noman damuna ya kawo karshe yanzu za mu tankari noman gandari
to babban ɗan boko haram na kaucewa zuwa sansanin horar da su a malam sidi da ke jihar Gombe
most of the surrounding don't want to go to operation safe corridor
yau litinin muna dauke da zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Hikaya ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa a jiya Lahadi cewa tattaunawar gaskiya tsakaninta da Amurka ta yi ma'ana ainihin a Qatar. Tattaunawar farko kai tsaye da shugabannin bangarorin tunda kungiyar ta musulunci ta kwace ikon kasar bayan da Amurka ta janye sojojinta a ƙarshen watan Agusta. An yi tattaunawa masu zarfi a taron da suka yi akan muhimman batutuwa kana ana kokarin inganta dangantakar diplomasiyyar su inji kakakin Taliban Sohail Shaheen a wani jawabin sa bayan taron kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Lahadi cewa an gudanar da tattaunawa da Taliban da gaskiya kana da kwarewa ya ƙara da cewa za a yi wa Taliban hisabi da ayyukanta ba wai da kalamanta kadai ba an dai fada taron ne a shekaran jiya Asabar a Doha babban birnin Qatar jama'ai sun faɗa a jiya Lahadi cewa yan sandan Bangladesh sun kama akalla yan gudun hijiran Rohingya 16 a wasu jerin samami a sansanoni a Dhaka biyo bayan kashe wani babban shugaban yan Rohingya din wasu da ba san ko su wane ne bane tun harbe dan raji mai ra'ayin yan mazan jiya Muhibbullah kwanaki 10 a wajen ofishin sa a Kutupalong sansanin yan gudun hijira mafi girma a duniya da ke kudu maso gabashin Bangladesh iyalansa da yan uwansa shugabannin Rohingya suna tuhumar kungiyar yan bindigan nan ta Arkan Rohingya Salvation Army wato ARSA cewa ita ce take kai hare-hare akan jami'an tsaron Myanmar suna masu cewa fice da Muhibbullah ke yi yana fusatar da kungiyar zargin da kungiyar ta ARSA ta musanta cewa tana da hannu a kisar dan shekaru 48 yana samun karbuwa da kuma mutuntawa kana shi aka fi saurare a fafutukan raji yan gudun hijiran Rohingya kusan 800 da suka arce daga Myanmar zuwa Cox Bazar a Bangladesh bayan da sojojin Myanmar suka fatattake su a kauyukan su a shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Lahadi Papa Roma Francis ya haɗu da Gloria Cecilia Navarez ma'aikaciyar yada addinin nan daga Colombia wuni guda bayan da mayakan jihadi a Mali suka sake ta bayan sun tsare ta sama da shekaru hudu inji kakakin Father Vatican an yi garkuwa da Sister Gloria ne a ranar 7 ga watan Fabrairu shekarar 2017 a kudancin Mali a kusa da iyakar ta da Burkina Faso inda take aiki a matsayin mai yada addini A wannan safiya, kafin buki mai tsarki da kaddamar da mashawartan shugaban Katolikan, Papa Roma ya gaida Sister Gloria Cecilia Navarez har Colombia nan da aka kubutar da ita. Matthew Bruni yana faɗa a wata sanarwa. Fadar shugaban kasar Mali ta sanar da sakin Sister Gloria a ranar Asabar a wata sanarwar da aka kafe a shafin Twitter Fadar shugaban kasar ana jinjinawa karfin zuciya da ta samu tare da hotunan da aka dauke ta bayan an sake ta. Bayan karancin ruwa na tarihi a dabdin jihar California ta Amurka a cikin kakar rani an rufe babban injin bada wutar lantarki da yake bashi ruwa a dabdin Hoover da ke Nevada ɗaya daga cikin manyan injunan bada wutar lantarki a kasar aikinsa ya ragu da kashi 25 cikin 100 idan aka ci gaba da samun wannan fari jami'an tarayya sun ce dabdin Arizona zai daina bada lantarki a cikin 'yan shekaru masu zuwa Tsananin fari da ake fama da shi a dam-dam ɗin ruwa a yammacin ƙasar ya rage samar da wutar lantarki da ake samu daga juyawan ruwa kana ya kawo matsala ga samar da wutar lantarki a yankin yayin da mummunar yanayin yake ƙara matsalolin sauyin yanayi, masu aiki suna kokarin daina amfani da lantarki da ake samu daga kadawar ruwan. Ana sa ran wutar lantarki da ake samu daga ruwa zai yi ƙasa a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar 2020, a cewar hasashen tarayya a kwana-kwanan nan. Hasashen da ya maida hankali ne akan jihohin yammacin Amurka da ke dogara kacokan akan wutar lantarki da ake samu daga ruwa, kana wutar California zai iya yin ƙasa da kusan rabi. A jiya Lahadi, 'yan majalisar dokoki da 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi a Italy sun yi kira da a soke dokar da ta kafa kungiyoyin masu tsaurin ra'ayi wuni guda bayan zanga-zangan kin jinin allurar rigakafi wanda shugabannin masu aƙidar 'yan mazan jiya suka iza su zuwa gidan hukuma a birnin Rome. Hukumomin sun faɗa cewa masu zanga-zanga 12 ne aka kama ko kuma aka tsare su, ciki har da Giuliano Castellino, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Forza Nuova Party. Mutane 10,000 ne suka shiga zanga-zangar ta ranar Asabar ta kalubalantar matakin da gwamnati ta sanya wa duk wani ma'aikaci da ya samu katin shaida da ake kira Green Pass idan mutum zai je wurin aiki daga ranar Juma'a da ke tafe. Wannan takardar ita ce za ta tabbatar da mutum ya yi allurar rigakafin COVID-19 akalla sau guda bayan mutum ya warke daga kamuwa da cutar ko kuma gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar a cikin 'yan kwanaki biyu. An ji masu zanga-zangar ta shekarar jiya Asabar suna ihu suna cewa Giuliani, Giuliani. Castellino, wanda ya shirya tashin hankali a baya, an haramta masa shiga zanga-zanga a birnin Rome, wanda ake zargin yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Forza Nuova waɗanda ke iza magoya bayansu su mamaye halkwatan hukumar kwadago ta ƙasa. Haɗakar kungiyoyin kwadago a Italy sun ba da goyon baya ga takardar Green Pass domin tabbatar da kariya ga ma'aikata idan sun je wurin aiki. A ƙarshe, a jiya Lahadi an kai shugaban jamhuriyar Czech Miloš Zeman a asibiti wuni guda bayan da ƙasar ta gudanar da zaben majalisar dokoki, inda shahararriyar jam'iyyar Prime Minister Andrej Babis ta zo ta biyu, lamarin da ya zo da al'ajabi kana Zeman zai taka muhimmiyar rawa wurin kafa sabuwar gwamnati.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Al'ummar kasar Bura da ke karamar hukumar Ningi cikin jihar Bauchi sun bayyana cewa masu karkuwa da mutane sun amshi fiye da naira miliyan 70 a wajensu a matsayin kudin fansa bayan da suka sace mutane a yankin. Shugaban karamar hukumar Ningi, Mahmud Hassan, ya furta haka a zanta wadda ya yi da manema labaru. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana wannan rahoton.
Shugaban karamar hukumar Ningi, Mahmud Hassan Tabla, yace an samu rahoto daga mutanen yankin, musamman manoma, game da bayyanan wasu bakin fuska daga Zamfara. Dayan su kai 5,000 suna zanne a dajin, sun sassare bishiyoyi, sannan kuraɗen fansan da suka karɓa suna kai su Zamfara.
Sai shiga mutane sama da 50 da bindigogi sun wuce. To waɗancan da suke ta wancan yankin, ta magamagumo suke shigowa ta wajen tulu ta rishi, suke fakewa a nan wajen. Dan presently muna samun report intelligence daga Maiduguri cewa akwai motoci sama da 30 sun fita daga dajin Bauchi, sun tafi akwai 'yan isuwa suna kiransu da su zo Bauchi, akwai mafaka da za su zo su zauna tunda a can an addabe su. Wannan mutanen da suke zauna a ciki Zamfarawa ne, suna kama mutanenmu su shiga da shijejin kuma a ce a kai Zamfara kuɗin fansa. An kuma tabbatar statistically mutanen nan sun kai gidaje 5,000 a cikin dajin, kuma suna zaune, suna noma, sun yi masallacin Juma'a ma, kuma ba za ka je ka musu kidaya ba, ba za ka je ka sumakatin zabe ba, ba za ka je ka musu rigakafi ba, ba za su yadda a musu makaranta ba. Saboda haka duk wani agency da kamata mu a ƙarƙashin ikon mu sanar, mun sanar tun 2012 suka fara zama kuma har yanzu suna ciki. So wannan shine danjar da take cikin wannan wajen. Duk masu gona da ta shafi wannan kusan jikin jejin ba sa iya zuwa. Kamar coordinator mai girma gwamnati Alhaji Mata Bura baban mataimaki na a gonarsa a jikin bakin wannan jejin take, anan aka zo aka kama ba a gane shi ba har yanzu tun February, kuma aka ce akai kuɗin Zamfara, kuma akai kuɗi naira miliyan 500,000 kuma ba sau shi ba, kuma Zamfara wannan ne anan. Wannan shine abun a tausaya ne, abun a duba ne.
Da yake bayani a hukumance commissioner kananan hukumomi na jihar Bauchi, Alhaji Nuhu Zaki, ya ce gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba da samun wannan labari.
Lokacin da farkon labari ya zo mana daga yankin Nangi local government, musamman wajen Bura zuwa Sama zuwa Batu Lame zuwa Sutulu, an tsaya da gaske don ganin cewar duk abin da ya kamata a yi shi a sa idanu a kan wayannan ɓata gari da za su shigo daga an samu labari a sanar. Kuma Allah ya taimaka, muna da ƙungiyoyi na masu akai don fatattaka duk wanda suka tamu miyagu ne suka shigo mana wannan jaha ta mu ko sun kai nawa ne za su tankare su kuma mai ginawa gwamnatin jihar Bauchi yana bada gudumawa don ganin cewa duk abin da za a yi a gacewar an samu zaman lafiya a jihar Bauchi duk abin da zai kashe zai kashe
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a jamhuriyar Niger hukumomi na daukar matakan tallafawa harkokin noman rani don ƙara bunƙasa hanyoyin samar da abinci daidai wannan lokaci hukumomi da masu hannu da shuni na samar da kayan aikin noma ga gidan gona daga Damagaran ga rahoton Tamar Abari
majalisar mashawarta ta jihar Damagaran ta bada tallafin ta ga hukumar gidan gona wanda suka tashi miliyan 9 na sefa Hassan Adamu shine shugaban majalisar mashawartan
wanda ke noman damuna ya kawo karshe yanzu zamu tankari noman gandari ya kamata a ce an yi tanadi na kayayyaki wanda za a amfani da su na yakin da ɗan cije-cije kamar na kwaruka shi yasa muka gani ya kamata mu kawo tallahi ko mun kawo musu tallahi dangance da yanda suka yi bukata mun tambaye su menene bukatar su sun aiko mana a rubuce kuma gashi nan a gaban su a gaban ku mun kawo bakin gulgudi taimakon majalisa duk fannin da ya kamata in sha Allah mu kama a majalisa mu a shirye muke in dai muna da abin da zamu kama musu zamu kama al'ummar mu insha Allah
a cewar Ibrahim Musa director na hukumar gidan gona ta jihar Damagara tallafin abin da suke jira ne tuntuni
hado ake ta zo daidai da zama tuntuni muna nan mun yi kasafi zamu bada su farokar duk waɗanda suke aiki tunda akwai malamai musamman waɗanda kai ma horo waɗanda kike ma brigade phytosanitaire su za a ba wannan kaya kwari za a duba Alisa a kai musu a ba su dan su yi aiki kuma manoma su ci more wannan tallahi
ka ce za a kai kwari kamar akwai wata matsala ce ta kwari a kwararruka
to kun san noman rani ko noman randama yana tare da kwari da wuya a yi noma ba tare da huskanci kwari ba musamman akwai su shukoki wanda sai an samu su magani
wani kira ne a yanzu za kuma kamar manoma da sauran al'umma na karkara
mu tashi mu zagi damci mu yi aikin wannan noman rani tunda mun gani noman damana shekara zuwa shekara wani lokaci yana kada mu kenan wannan noman rani shine zai kama zai taimaka ya tare mutane dan saboda su samu su rabu da zuwa kamar tabarada da sauransu to lalle kun mun gani sosai yana taimaka da wannan kokowa da wannan zuwa tabarada yana taimaka da tamuwa da ake samu cikin gidajenmu kuma yana taimaka mutane suna samun amfani sosai in ka saida za ka samu bukatunka na lakwal na likita da sauransu
yanzu haka kuma gwamnati da masu hannu da shuni tuni suka fara kamawa don noma ranin ya inganta a kauce ma matsalar matasa ta zuwa tabarada da kuma karancin abinci
kowace shekara gwamnati yana da hawa sosai a halin yanzu ma wurin da muke mun samu kamar inji 22 na barwa daga hannun gwamnati wanda shi ma insha Allah kwanan nan za a rarraba cikin kwarruka kuma akwai wata project Prodaf wanda shi ma ya kawo magani na kashe kwari wajen lita 750 an kawo mana kuma injuna shi ma na kashin kwari 47 dai Prodaf ne sannan kuma akwai injuna na barwa a halin yanzu wanda an fara kawo mun samu kama ji 123 a halin yanzu to kun gani da gwamnati da masu hannu da suni sun kama sosai kira ne muke ma don masu tashi tsaye insha Allah don ka mutum ma gurin mana kokowa da yanwa da sauransu
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja shugaban rundunar yaki da Boko Haram a Borno Manjo General Christopher Musa ya nuna damuwa cewa to babban ɗan Boko Haram ba sa kaunar zuwa sansanin horar da su sana'a dake garin Malam Sidi a jihar Gombe daga Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya aika mana da wannan rahoton
shugaban sojojin Najeriya na operation haɗin kai Bijo General Christopher Musa yace yayan Boko Haram da dama da suka yi tsaron da kuma suka aje mukamansu ba sa son zuwa cibiyar da aka gina musu don horar da su sana'o'i daban-daban da ake kira safe corridor da ke garin Gombe bijirina kundi ya daya bayyana haka ne lokacin da yake karɓar wasu baki a ƙarshen mako a garin Maiduguri a ƙarshen jagorancin kwamandan da ake kira war college da suka fito daga cibiyar koyar da yaƙi
please these feelings you be here concentrate on it and see what best you can bring out
One other aspect again I would like the college to look at is this aspect of surrendering. Maybe let's look at options. What are the options available on the soil? Because I know it has heightened a lot of tension within the people not believing whether it will work or it will not work and what options are available. Most of the surrenders don't want to go to Operation Safe Corridor.
Gaga kuma da hankali akan abin da za a koyar muku kuma ku zama masu azaka wani bangare ne ki so ku lura shi shine bangaren wannan mutane da suke saranda ya kamata mu duba wannan bangare dan yanzu haka ya haifar da shi ce kuce a cikin jama'a wasu na ganin wannan mai yiwa ne wasu kuma suna ganin hakan ba mai yiwa bane yawancin mutanen da suka aje makaman su ba su je inda muka tana da musu wato wajen operation safe corridor shine abin da zamu duba da mu samu batun ra'ayi zai haifar da dame ido mun kuma wannan jiyata wannan shine lokaci da ya kamata a ce mun ka karshen wannan yaki hakan nan kowa da kowa ya gaji soji da officers sun su a shirye suke su ga cewa sun ka karshen wannan yaki hakan nan suna so su ga an samar da zaman lafiya shekara 12 ana fama da matsala guda a cewar jiyata commander Major General Christopher Musa shi ko commander rundunar sojan Najeriya na sashi na biyar Major General SC Odunwa cewa yayi
Army War College Nigeria participants of course 5/2021 are here together with faculty members at headquarters Joint Task Force Northeast Operation Hardinkai on operational visit.
Bijir General ST Odunwa ya ce amiwa kullashi aji na biyar su suka halarci wannan taro wanda za a horar da su yadda ya kamata wanda suka zo don karban horo na musamman za a horar da su yadda ya kamata a cewar commandant Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaishe ka Haruna da miliyoyin ma'abota sauraron muryar Amurka so hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na BOA dake tabo abubuwan da ke cewa matasa towa kwariya da hanyoyin magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na BOA kan kyawawan dabi'u Anas Sani Kafinta ya tabo batun rashin kyautatawa iyaye da hakan ke nuna rashin tausayawa a tsakanin wasu matasan ga magabatan su. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambu Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zaurin da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Yanzu da za mu samu lokaci ko na hutun makaranta ka gaci a jiya kashi da babu wance inna wance za a danyi kwana biyu kwana uku to wannan kusanci da muka yi da su din nan ko muke yi wani da su da ga yadda yanzu yana taimakawa hanku in ce su abubuwa tattare da su ka ji gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ka riga ƙara zuwa wajen kakanka wancan to duk irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara duk wannan ya gagara. To yin ga
ko da gidan nan nasu family house ne zai ware gefen sa ne kawai zai gina ɗakin sa mai kyau ya saka tifa da plasma da komai da komai na zamani da wayarsa mata kai hatta wayar hannu Alhaji waya tana nan capacity ne, sai ga mutum ya sai waya ta 100,000 bai san amfanin wayar ba, iyakaci ya kira a kira ke kalli bidiyo alhalin wayoyin nan da aka yi anyoyi saboda yanayin girman waya, yanayin amfanin da za ta yi maka. Wannan ba magana al'adar Bature a nan gurin, mutum ne zuci da shi take
a baya ba waya,
maganar da nake
a baya ba waya, amma da kafa za a tashi
yau bari mu gamu da jadare fada
maganar da nake so na yi tun dazo. Akwai maganar da Kabiru ya kawo maganar sada zumunci, shi ma yana kawo matsa wajen tabarbara al'adu. Don me yasa na kawo ka? A yanzu haka ya kama mutu ya dauke je ziyara wajen iyaye ko kakannin shi a ƙauya kaza, ce ai kakanku kaza ga kaza ga kaza, za dinga dauka tarihi na al'adu wanda suka tashi da shi. Na gaba kuma har yanzu game da asalin maganar da yau ya faɗa, a yanzu haka abun da ya kawo matsala tabbas mun dauki al'adun yanzu, in ka duba zantakewa mu a ƙasar nan ban mun dauki al'adu ne na Turawa ne, 99% rayuwar da muke ba da Turawa muka dauka. Yanzu haka dalilin da yasa na kawo wannan magana yau, ina zuwa bari kawo misali
wani malami
ina da misali
a unguwar mu cikin ba a kanin da nai wallahi mujjan yanzu ba Anas wannan riga yasa da Jilis da tishar ba Kadiru shi ma irin kayan yasa, in dai ka zo sawun sallah sai ya jawo ka ya ce fita masallacin nan, yau da a ce ana irin wannan da za mu iya kasancewa a ga yanzu maganar da ni yanzu kada ina cewa
ko da irin wannan garanta in baka sa hula ba ba za ka tsaya a sawun
da ba yana da
95% muka dauki tabi'a ne na abun da zauka ce 95% muka dauki tabi'a ne na Turawa. Yanzu for example yau matashi ya tashi gina family house for example, ya zo gina flat din shi, in mahaifin su Allah mai cika wato sai dauki uwan shi ya je gina mata ciki da falai aje ta ya raba ta da asalin matan baba, matan baban gabaki daya da kannin su wanda suke hada uwa, wanda suke hada uba da sauran su gabaki daya, zai bar su a gefe shi daga sai uwan shi sai wanda suke hada ciki daya suka fita don da su ne kade zai dinga mu'amala. Annan karan kanshi in ka duba nan ma mun ba ya bar sauran yan uwan sa a gefe, ya bar sauran matan baban shi a gefe,
a gidan ma ka iya nuna wari
wanda kuma tashi al'ada muka samu yau in asali in tsoyen rasu for example babba a gidan shi zai zo dauki kannin shi wanda yake hada uba da kannin shi, ya fi fifita kannin shi wanda ya hada ubawa da su fiye da kannin shi wanda ya hada uwa da uba daya tare da su. A da tashin da muka tashi muka samu wallahi mun riga mun tashi mun samu wannan an tashi tsoffin mu iyayen mu dai a yanzu haka zaga sun fi fifita kannin su ma wanda suke hada uba da su
aida da
anan wanda suke hada
dangane da zumunci ma kawai da aka ce an dace nan na tabbatar da cewar mun goyi bayan mun ko aka ba a dun Turawa
na gaba
bana
magana finafinai
a baya
wannan da
ni ba tukun ka aje maganar finafinai mu dawo kan maganar zumunci lokaci a baya maganar zumuncin nan da kuke cewa ba al'adun Turawa muke kwaikwaya ba, akwai kakanmu muna tare da shi yana bani labari ina ga Alhaji Nasiru in ka fito ta jihar Gombe ka san tazarar da ke tsakanin jihar Gombe da Fika local government, ka san tazarar da ke tsakanin Bajoga da Fika da cikin garin Fika, to ƙauyenmu da nake yana yammacin Fika ne, amma kakanmu ya bani labari ya bani tarihin cewar akwai wani dan uwanmu a cikin garin Bajoga, haka zai kan tashi da kafa ba jaki ba doki ba mota ba komai ya tashi da kafa ya je har cikin garin Bajoga ya kaiwa wannan dan uwan namu ziyara ya tarbe shi hannu bibbiyu su gana da juna ya tashi ya rako shi ya dawo. To a yau na ga mutumin da ya kai wa dan uwansa ziyara, da ya kai wa dan uwan ziyara sai dan uwan ya gaya wa fiyarsa ya ce a gaya mar bahi da waya a hannunsa ne, me yasa da zai zo bai sanar da shi cewar yana zuwa ba? Kaga wannan al'ada ce ta Turawa zamanin kakanmu bai ban tarihin cewar in ya tashi ya je gurin dan uwansa yana cewa ya bai sanar da shi zai zo ba, bai taba fadan wannan ba.
Ai lokacin ba waya ne
rai kaga, to ba waya amma kuma ai da kafa ya je koda ya je
Shamsu kana da magana
koda
yawa Ibrahim Ezi kusa kaman ka fara wata magana.
Eh to abinda nake so karin haske nake so ne yi magana akan cewa ya'u da yake magana cewa duk akan kwa masu zuwa Turai su ne suke ɗauko wa'annan abubuwan. Na ce to yau ni yauwa ba sai ka je Turai ba, ni da kai da mu nan gaba ɗaya ba wanda ya tafi bai ban ma musan hanyar Turan nan ba, kuma gashi cewa mun ɗauki wasu ɗabi'un Turawa
a gidajen mu abubuwan su karka manta cewa muna kallon fina-finan Turawan nan, wanda kuma ni a kullum ina nan akan bakata na cewa in dai har kana kallon da mutane ba za ka san lokacin da kai ma za ka kama wannan
yanzu,
in dai har kana kallon fina-finan Turai to babu ba za ka san ran da za ka tsunduma kai ma ka fara kana rayuwa da Turawa cikin ba, saboda haka ni ina ganin wannan kalubale ne ga iyayenmu
kuma suna kallon kowannen tunani ba. Ni abin da nake so mu gane ba wai ina kalubalantan cewa maganin cewa ya kamata a ce tarbiya tun daga gida ya kama ido ya kamata kallo ba zai zama to abun nan ba,
idan ka duba ka dauki shekara 15 za ka ga cewa
maganan tarbiya
da komai ka dauka in ka dubi shekara 15 zuwa yanzu za ka komai ka dauko za ka dauka a ci gaba, amma in ka dubi tarbiyar mu za ka duba baya take ci kuma mu yanzu kusan za mu ci ba tarbiya in ta koma baya ma sai yafi. Amma
tarbiyar magana ta ce idan aka kwabi yaro da ya kwabi kenan a wannan magana, to yanzu idan ka kwabi yaro ma kokari zai ko bayan idan ka sai ya je ya aika wannan abu,
to abin da nake
so ka ba su roki tsoron Allah ne mana karanci
su magana da ake akan Turawa shine ana wata magana akan Turawa Turawa an dauko maganar ziyara a ce Bature ba sai Bature ba ziyara ba wai an dauko al'adun Turawa a shi ma da kamar da dabi'un namu suke al'adun namu hanjinjimi na akwai na ci akwai na zubarwa shi ma akwai nashi wato inda za a tantance shi ma yana da nashi mai kyau mu ma muna da namu mai kyau kuma muna da namu mara kyau kuma shi ma yana da nashi mara kyau. To maganar wai na ji ana dauko maganar hadda katiri da na zaɓe da sauransu ba a kiran abu na ci gaba a ce wai al'ada ce namu an zaifar da ita, abu ne ake magana na yanzu an yi magana akan wani da yana iya tafiya kilomitoci ya je shi ziyara kaga yanzu idan ya tattaka ya je shi fi sabilillahi wanda ya je gurin nan nashi zai ce yayi haka dole ne zai mai fada da sauran zai ce ya kamata a yanzu akwai zamani ne na abun hawa to ya hau abun hawa ya je shi gurin amma dole ne a rinka duba irin wa'annan akwai ci gaba akwai kuma barin al'ada.
A wasu sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon, makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin mayan labaran jaridar Vanguard na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudin gwamnatinsa na kawar da rashin tsaro da yanzu haka ya addabi 'yan Najeriya musamman ma da arewacin kasar. Shugaba Buhari inji jaridar Vanguard ya furta hakan ne a jawabin da ya gabatar wajen bikin yayi ɗaliban sojoji fiye da 250 a kwalejin horar da hafsoshin soji na NDA da ke Kaduna. Shugaban kasar ya kara jaddada kudin gwamnatinsa na tabbatar da doka da oda tare da yin kira ga 'yan Najeriya da su bayar gwamnati haɗin kai domin tabbatar da tsarin demokradiyya da saka jari da ƙasashen ƙetare domin ƙasar ta ci gaba. Ita kuwa jaridar Punch na magana ne a kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar tarayyar Najeriya inda ta bayyana cewa za a kashe fiye da naira biliyan 12.5 wajen kula da jiragen fadar shugaban ƙasa. Jaridar Punch ta ruwaito ministan kuɗin Najeriya Hajiya Zainab Ahmed na bayyana hakan a lokacin da ta yi karin haske game da kasafin kuɗin na shekara ta 2022. Yanzu haka dai fadin shugaban ƙasa na da jirage akalla guda 10 wanda ake amfani da su wajen jigilar shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisar dattijai da shugaban majalisar wakilai da mataimakansu zuwa gurare daban-daban domin gudanar da ayyukan gwamnati. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar direbobin tankunan mai na ƙasar ta ƙuduri aniyar fara wani yajin aiki na gama gari a yau Litinin. Shugaban shiyar yammacin Najeriya Nanu Peng Tayo Aboyi shine ya bayyana hakan, yace kungiyar ta gudanar aniyar fara yajin aiki ne domin nuna fushinsu game da lalacewar hanyoyin sufuri a Najeriya, lamarin da ke haifar da hatsara da kuma hasarar rayuka na direbobi da kuma ma'aikatan tankunan man fetur. To sai dai kuma jaridar The Nation ta ruwaito hukumar matatan man fetur ta kasa NNPC na kira ga direbobin tankokin mai na Najeriya da su janye yunkurin su na fara yajin aiki a yau. A wata sanarwa da kakakin hukumar ta NPC Malam Garbadin Muhammad ya fitar, ya kira ga kungiyar dalibobin tankokin man Najeriya da zuba halin da al'ummar Najeriya za su shiga muddin suka fara yajin aikin na yau. Su dai kungiyar dalibobin tankokin mai a Najeriya na kira ne gwamnatin Najeriya da ta gyara hanyoyin kasar da suka lalace, hanyoyin da ke haifar da hasarar rayuka da kuma motocinsu da suke tugawa a duk rana. Sai kuma jaridar The Guardian, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yan bindiga sun kashe yan kasuwa 19 a wani kasuwa da ke jihar Sokoto. Rahotannin dai na cewa yan bindiga sun kai hari ne a wani kasuwa da ke ci a ranar Juma'a garin Unguwar Lalle, karamar hukumar Sabon Birni ta jihar wanda ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar, inda kuma suka yi barin wuta tare da kashe mutane 19. Tuni dai jami'an tsaro suka ce sun dauki mataki. Baban ya ci firin murya Amurka daga Najeriya.
Kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.